Younger boy, Babu Dama.
Juma Rakusia, guys. Sound, what it do?
BLC. When Wakama Akwai Masipa.
Hey! Akwai Masipa! Jamila, I need one more shot of tequila. Ice, ice, baby, vanilla. Ay, masipa. Makawa, masipa. Masipa. Manada, masipa.
Hey. Wallahi baba ma akwai masifa. Mun shigo ungwane muna masifa. Gidan gilash ba a yi jifa. Rikici kawai domin ba ma jifa. Mun taka su a kasa kamar jifa. Flows barkate ku zo kawai ku diba. In kuna kishi to ba wani riba. Ga aziki zo mbaku ajia.
Ga yana wallahi muna da masifa. Ga yana wallahi muna da masifa. Laita lahi akwai masifa.
Akwai masifa.
Kaskiya nake suna cikin masifa.
Ba ina baba ni da bane cikin duk halitta. We them boys hala hala wane singa with Khalifa. Making noise kala kala domin duka na jikita. Sai ji duk jikina an kada mini suka. Canza mara gota aka ma kamar a fuska. Great goals banging na cin cance a gane da fuska. Namu ba irin nasu bane even if they use jazz. Idanu kai na kace kace wane ni ne Tupac. Hakika su ne amma sai idan ba mu gari ai. Masifa wane dan Iburo ya saba wa sigai. Kuma sun san in har na fara bana bari ai. Amma bana yi sai idan da kwararrun dalilai. Heart of a lion, mind of a giant, thunder with lightning, my brother's flying. Stay woke by time, slumber reclining. This from a pure source, like I just busted a hymen.
Hey, walai talai, munkawa masipa. Inasike katija da jamila. I need one more shot, tequila. Ice, ice, baby, vanilla. Ay. Munkawa masipa. Masipa. Munada masipa.
Younger boy sounds.